Auta waziru kuke jima da da ma dai kin fahimci zance na so yayya ce nazo mu dan auna kin san yarda zuciya take kuna kansu sai ta kasa amfana amma bai hani na so yayya tsoro bai dago a tarayyar kauna ki gane irin san ki bani maki a yanzu banda wata diyar da ma tafi ki jiki da zuciya na baki mallakin ki me san ta baki ko bai so da ni mushirya
na mallaka maki dukkan zuciya.